salatu wassalamu alayka ya martabata jami'atan lil asma'i was sifati hulana annabi muhammad. Mai saurare, zaka saurari Umar Abdul Aziz Baba, fadar begen annabi. Zaka samu sha'irin gurin Isra Ahbab, Imamul Ahbab Rasulullahi, Sayyidi Sharmsani radiyallahu ta'ala anhu. Ai saurare, 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 saurare.
Shagyaran wasan abba mai dubin